is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ambaliyar ruwa ta kashe mutane 21 ta kuma shafi wasu fiye da 6000 a Nijar, inda ba a cika samun isasshen ruwan sama a wasu sassan kasar ba a cikin makonnin farko da shiga lokacin damina a kasar da ke nahiyar Afirka, da damina ke kaiwa zuwa watan Satumba a cewar wani jami'in gwamnati. Mutane 13 sun mutu a lokacin da gidajensu suka rufta a kansu, sannan wasu 8 kuma ruwa ya tafi da su bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi, a cewar Kanar Abubakar Bako, babban daraktan hukumar kare al'umma ta gidan talabijin na kasar a yammacin ranar Alhamis. A yankin Maradi da ke kudu maso tsakiyar Nijar, Ali Abdu, dan shekaru 35, ya shaidawa a kamfanin dillancin labaran AP ta wayar tarho cewa ruwan sama mai karfin gaske ya lalata gidaje a yankin su, yana mai cewa ruwan farko kenan amma har gidajen su sun fadi. Sojojin Isra'ila sun yi lugudan wuta a tsakiya da kudancin Gaza a jiya Juma'a, a cewar mazauna yankin da sojojin Isra'ila. Kungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine ta ce akalla mutane 18 aka kashe, sannan wasu 35 suka jakkata a wani hari da aka kai akan tantunan yan gudun hijira a garin Almawasi da ke yammacin Rafa. Palestinawa sun ce farmakin ya auku ne sakamakon har-haren tankokin yaki, yayin da sojojin Isra'ila ke ƙara kusawa cikin yammaci da arewacin Rafa, wato sassan birnin da ba su kai ga kamawa ba, a yayin da sojojin ƙasa na Isra'ila suka fafata da mayakan Hamas harin bama bamai da tankokin yaki, jiragen sama da kuma jiragen ruwa a gabar tekun yankin sun sa Palestinawa tserewa daga birnin. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta CENTCOM ta ce dakaranta sun lalata jiragen sama marasa matuki guda 6 da ƴan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran ke amfani da su a tekun Bahar Maliya, a ranar da kuma ta tabbatar da cewa ƴan tawayen sun nutsar da jirgin ruwan kasuwancin su guda 2 a yankin. A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar CENTCOM ta ce dakaranta sun lalata wasu jiragen ruwa guda 4 da babu ma'aikatan jirgi a cikin su a ranar Alhamis akan tekun, da kuma jiragen sama marasa matuki guda 2 a cikin sa'o'i 24. Rahoton ya ce babu wanda ya jakkata kuma ba a samu wata barna ba, da Amurka ko hadakar jiragen ruwan ƴan kasuwa suka sanar, amma ta tabbatar da cewa jiragen na zaman barazana. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Ukraine za ta iya amfani da makaman da Amurka ta bata domin rama duk wani harin tsallaken iyaka daga Rasha, muddin ba za ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango ba wajen kai hari a cikin yankin kasar Rasha. Damar Ukraine ta mayar da martani ga sojojin ƙasa ta amfani da makaman da Amurka ta samar kare kai ne, abinda sakataren yada labaran ma'aikatar Pentagon Major General Pat Ryder ya fadawa manema labarai kenan a ranar Alhamis, da aka tambaye shi ya fayyace ko wannan izinin ya kunshi kai hari gaba da yankin Kharkiv. Ryder ya amsa cewa eh haka, ya kuma kara da cewa matakin Amurka na yin kira ga Ukraine akan kada ta yi amfani da makaman ATACMS da Amurka ta sama mata ko makami mai linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha na nan daram. Kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin kama ɗaya daga cikin manyan jagororin ƙungiyar masu tsauraran ra'ayin addinin Islama a yankin Sahel, yayin da sammacin kama Iyad Agali, wanda ake zargin shi ne shugaban ƙungiyar Ansaruddin ta masu tsauraran ra'ayin addinin Islama, a a shekarar 2017 aka fadda shi amma ba a bayyana shi ba ga jama'a sai a jiya Juma'a.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a masu sarare barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abari ya huce
wanda masu iya magana sun ce shi ke kawo da rabon wani.
Kai nasara dai ka saki dawo ni
gaskiya
na shigo zauren
to an gode
barka da masu sauraro
Aisha yau kin ga kina jin waƙe kin san akwai wani bako a gidan nan kuwa
sosai kuwa
don haka a cikin shirin insha Allah za mu kawo muku tattaunawa da wakilin mu a kasar Ghana Hawwa Abdulkarim tai da bako mu wato Hamisu Breka wanda ya kai ziyara a kasar Ghana domin bikin sallah
ka san lokacin bikin bukukuwan sallah a lokacin ne mawaka suke samun dama su yi mu'amala da mutane su je su dan yi waƙe-waƙe su yi sallah su komo daga nan Najeriya ko ina sai su rika dan
ƙarawa
su je wani
wurare wallahi haka yake saboda ai mu ma mun ga su Adamu Zango su Alinu su Sani Danja a baya ma ke da su Maryam Fatimoti Fatimi Jan da sauransu
suna zuwa can Ghana ke ne daga Ghana kuma sai kaga su je Kano Nigeria
dai ba ta
da kanu in ka
sa ruwan kanu
sai a hankali Allah to an tashi
lafiya alhamdulillah subhanallah ya muka ji da wannan zafi zafi mala ai sai gyara Allah wai da abin da zan hankali ne a wannan mako
zafi batun zafi
subhanallah
na Saudi Arabia
gaskiya
ka san rubutanni da ya fito da hukumar haji na gudanar da aikin haji na Saudi ya fita ya nuna cewa sama da mutane 1000 suka riga mu gidan gaskiya a dalilin wannan
zafi da
ake fama shi ba ma shi bane ana jifa ana tsire ɗan kwanaki a ce kwana uku a ce ai jifa to ya kai matsayin da aka dakatar da mutane aka hana su fita jifa amma duk da haka sai misalin karfe 6 aka bada dama aka ce mutane su fara fita kuma to a wannan lokacin nayi magana da wata tace min wato a wannan lokacin da muke magana karfe 6 ne da wani a ga yan kai amma rana kwan yake a sama to wannan Allah na tuba sai dai mu ce Allah ya mana rahama kuma mu gyara halin mu domin an dade ana fada ayyukan da muke yi da dai makamantan su na san dai banda haka dole ne kullun ku yau da gobe ya uci wasa
haka yake
abubuwa suna soyawa yau idan ka ga shiyawa kore gobe kafin ka ankara ya canza kala ya zuci to haka nan shi ma yanayin yake soyawa Allah dai ya sa mu dace
amin amin wato maganan zafi a kasa mai tsarki
gaskiya
ina tunawa cikin waɗanda suka rasu akwai wata mamar mu Hajiya Nura kenan wato matan marigayi Alhaji Bala Plywood a birnin Kumasi ita ma a wurin tsayuwar Arfa ne Allah ya karbe
Allah kaga an ba a ji dadin rabuwa da ita ba amma yanayin da mutum ya tafi kuma yakan sa wani lokaci ka samu dan natsuwa da kwanciyar hankali cewa yayi sa'a tafiya Allah ya sa an dace amin ya rabbi
to malama Aisha yanzu bari mu faro da wannan ta'aziyya da zamu mika zuwa ga iyalan gidan sarki Ahmadu Baba na New York a jagorancin Alhaji Adamu Maman Black da fadar sarkin musulmi na North America na rasuwa Alhaji Muhammad Jibril wanda aka fi sani da Alhaji Sidin Master a New York wanda Allah ya karbi ransa a jiya Juma'a a birnin New York to Allah ya ji kansa da sauran magabata baki ɗaya da rahaman sa a kyautata karshen mu sai kuma gaisuwa ta musamman ga sarkin Yarbawa Alhaji Muhammad Aliyu Alawo ko kuma Alhaji Baba Alawo kenan da Alhaji Abdullah Gawo shakikan Alhaji Sidin Master kenan to Allah kara mana hakuri baki ɗaya
wayo kaina mutuwari gace ba ta fita kullu nafsin ra'iqatil mauti ayar qur'ani ce duk san da na zo kan ayar nan ni sai na di mauci rigar nan dai mutuwa da zan yi wada na tube ta tube ta wayoni kallamar mutuwa na tausan kaina badan manta badan mutuwa ta yi mun yankan kauna ta dan Usman baba mahaifina ban manta Usman baba da haifin baraku jahalinsa salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa wanda shi ko da mahira da mu ƴaƴansa ke yinta da mu yake yinta amma malam mutuwa da ta tashi yankan gauna wata shida kan mutuwar baba in gaya maku dangina sai ya zamto yau da lafiya kuma gobe sai cuta gobe sai cuta
to madalla yanzu ko bari mu shiga zaurin gaishe-gaishe bari mu faro da wannan sakon da ke cewa don Allah ku mika min sakon gaisuwa zuwa ga Bashir dan Inna Kadisau da Musa da Chali Mahangi da Salisu mai shinkafa son da Jabir Abdulrahman Kwantagura da Yusuf Muhammad Gagarawa da Isa Fasfi Asarara da Isa Lawal Girgir da Umar Ali Bade Abadam sai kuma Usman Dan Fulani mararraban yawuri da Aliko Autaka Finta Yalwa da matansa Maimuna da ƴaƴansu Fati da Hafsat da kuma Aliyu Muhammad Dan Fulani Maradawa da Ado Salati Goma ga Annabi Yau da matansa Jamila da Fatima sai kuma wannan gaisuwa zuwa ga Elmas Salisu Magajiya da Sama'ila Agnes Malam Fatori da Hadabi mai computer mai yama da matansa Fatima da Shafsiya da Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da kuma Lawan Sage Daura da Sani Umar na Liliya Makuku da Rabi'u Nuhu na Buka da matansa Zulaiha da Mansur Babawulu na Fada da Mudassar Muhammad da Fawa Balewa da Sadusima da Tai da Magaram sai kuma Garba na Hali Kamba da Jummai Garba na Hali Kamba da Bilkisu na Hali Kamba da masu gabatar da shirye-shirye Alheri Grace Abdu da Baba Yakubu Makeri da baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na Murya Amurka sako daga Sani mai lange-lange a wuri. To sai kuma gaisuwa a bangin huce zuwa ga iyalan gidan Akilo a unguwar Yalwa a Kumasi, musamman Alhaji Masaudu Akilo da iyalansa da kuma Alhaji Ismaila Akilo wato sarkin fadan sarkin Nufawa Kumasi da Malam Halidu Akilo da Hajiya Huzaima Akilo bagajiyar Nufawa da Hajiya Zuwaira Akilo da magidanta Alhaji Imrana Alintufa da kuma Hajiya Hindatu Akilo da duk Nufawan Kumasi da iyalan gidan Akilo baki daya da fatan duk sun tashi lafiya.
Amin. To idan muka dawo nan kuma gaisuwa a gare huce daga Haruna Muhammad Katsina yace yana gaida Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Imuni sai Malam Danjuma Katsina mamallakin jaridar Katsina Times Online Newspapers and Magazine da ke kofar Kaura Katsina sai Usman Manika mai ruwa rutuwa sai kai fa na gwamma Baba Yakubu Makeri da kuma
Rambaka
ta fito ai ba kai kade ba ma ka tsaya ka ji tauran sunaye sai kuma Grace Alheri Abdu da Maryam Dauda VOA kuma kun samu shiga
gaskiya.
To na gaba kuma Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya Ummi Elegance Fit da Dahiru Dan Karo Rafin Dadi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar Katsina da Abdul Qadir Saulawa daraktan labarai da al'amuran yau da kullun na gidan rediyon jihar Katsina da mutanen garin Damari da ke karamar hukumar birnin Gwari jihar Kaduna da fatan ana bukukuwan sallar lafiya domin san ba kwana uku ake ba a Najeriya sai an sharfe kwanaki bakwai shir ana biki
gaskiya wato yau ne rana ta karshe
kakai sai kuma wannan gaisuwan abori ya huce zuwa ga Hajiya Maryam Botoro mai dalilin aure sai Hajiya Fatima Tinja da Maturu matar Honorable Isa kai gama da ƴaƴanta Ali Ismail Hajara da Khadija sai matan Alhaji Sari a bedroom Bashuwa Road Adama tun jihar Yobe da malama ba fati ita ma a three bedroom Bashuwa Road Adama tun da Hajiya ya Aisata Gimba yar mutan Bulawa Hajiya Maimuna Yusuf Timtim ukur matar soja a Abuja sai kuma Hajiya Murjana Tu Adam Said ma'aikaciyar NTA a birnin tarayya Abuja sai malama Faiza Nasir JR yar mutan Kukene da Hajiya binta Abubakar Binafa sai Hajiya Sa'iba Abdullahi Amani Abuja maman Zainab da Hajiya Zainab binta Hijazi sai Bashir Hassan mutan Jos Lenskop Media da kuma gaisuwa ta musamman ga makaman Jos Alhaji Sani Mu'azu da ɗakin su Hajiya Ladi Mu'azu da ƴaƴan su Faruk Mu'azu Imran da Yasmin Mu'azu waɗanda suke maulidin haihuwar su wannan wata na Yuni sai Rakiya Usman Arewa 24 da gogogoma a birnin Zaria da Salamatu Yanzu.
To kamar yadda muka ce wato komin kirkin ka ba za ka iya gaba kasuwa da gaisuwa ba da haka bari mu gire da wannan sakon da ke cewa salam VOA Hausa da Allah ku gaishe bani da Isu Makeri Badatai da Iliyasu Yakubu Jigawa da Yakubu Mai Aski Madaraka da Musa Malam Hindu Kazawai da Dadi Mai Computer Mai Yama da kuma Mamman Sani Dauda Canwaza da Nazifi Ibrahim Ruga Malam da Sani Mai Lange-Lange Yalwa Yawuri da Tasiu Unguwar Tudu da Magaram da Hamidu Kalalabuwa Diba da Muhammadu Nura Abubakar Salifu da kuma Baban Gida Garin Umaru Sabuwa da Dauda Danyaki Maradi da kuma Shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura sako daga Sanusi Madatai da Magaram da fatan dusan tashi lafiya.
Babban buri na cika tance da budani in za ki kirga matoyan ki canno jami ki duba kan kyana kallo na jinuni an yi kuma na ce ngai kai nake ban fatira sako ya bayyana ni tun daga zuciya sannan kawai narke tana kawai
to ba da laka bai da muka riga muka fadi tun farko yanzu ku bari mu koma gefe mu ba Hawwa da bakon nata wato Hadisu Bureka ku ba su dama su ci gaba da tattaunawa su
amma ka taba tunanin me yasa aka sami shi wannan sunan Hamisu Bureka kuma kullun wakan soyayya yake amma Hamisu Bureka breaking heart yake ko menene
to kina za mu ji shi a wannan tattaunawar
bari mu ji yadda hirarta ta kaya da Hawwa wa Afrika dan so ka gabatar mai da kanka
to assalamu alaikum sunana Hamisu Sa'id Yusuf wanda aka fi sani da Hamisu Bureka dorai
mashallah wani da Hamisu Bureka zaka dan ban takaitaccen tarihin ka
takaitaccen tarihin Hamisu Bureka duka maki akasarin wayanda Tunisia ta sun sani an haife ni ne dan Najeriya ne an haife ni a Kano ka gwalan local government dorai karama na taso anan ne karatu anan ne dan yi daftala na nawa ga har Allah ya kawo mu wannan matakin da muke kai
Bari
in fara da me kawo ka Ghana wannan ne farkon zuwa ka ta Ghana Eh ha wannan shine lokaci na farko da na fara zuwa Ghana ni dan an tambaye ni gaskiya waka zance ba a koyen shi baiwa ne don idan dai har kana da baiwan shi shine da iya koyar da kai waka amma idan baka da baiwan shi ko koyar da kai ba da iya yi ba so da gaskiya waka dare ni baiwa ne
ka fara waka ya ji
mu ana da din na waka tun na yaro na fara waka har na girma na fara waka daga makarantar Islamiya tun muna wakokin yabo har lokacin ya fara haurawa da girma ya fara cin mana muka hankali hankali harka muka fara jin me yake mana ciwo da abin da yake mana dadi wannan lokacin ne fara canja mana tunani muka karkata akan wakokin soyayya
iya shekara nawa akalla idan da ku tura tambayar da zai a baya shi ne waka koya muka tasiri saboda sadiya lokacin da ka fara wannan
aiki gaskiya na fage cikin yesu na waka na fi shekara 15 na waka ya na fi shekara 15 din mu na haura shi gaskiya kuma bana da shekara 30 a duniya kin ga ko na da din na waka dan ina yaro karami ne kin ga ko tasirin waka a bayyane yake a tare da ni dan idan ka kalle ni gaba ɗaya dan ce maka Hamisu Bureka ka kalle shi duka ko in ka kalle ni a ji to ko ka ga waka ne ko a ji waka ya
maka tasiri ko kuma sana ce waka ya maka rana
ni ko waka ya rana domin waka ake canja rayuwa ta duk wani wanda yake kusa da ni ma da waka ne Allah ba ni kun canja rayuwar shi to kin ga tasirin waka a wuri na ba zai iya mutuntuwa ko kuma ke rayuwa ba shi sa na ce miki idan kin kalle na zaune kawai kin ga waka
wani wakoki ka fi so cikin wakoki ko kuma in ce wani wakoki ya fi shana wani wakoki ya fi ba ka fi ya fi kawo ya fi da aljihun
a wakokin da wakokin da ya fi kona wakoki gaskiya jan hankali ko kuma in ce wakokin da ba zan yi manta da su ba wakan da ya fara sawa hankalin mutane ya karkata kaina shine shimfidar fuska wakan da ya fi jira ayyana kuma shine wani waka na kici wanda nake ci a duniya ke kika zama farin ciki na an wakan da kuma ya fi kowane waka kawo mun kuɗi a music industry tun da na shige shi shine jarin marmata
Zaka
dan rera min kadan kadan daga su. Ke to yi zan iya rake zai
mun.
Ko na da wanda idan za ki kide da ni idan nayi riki kira shi selar su na shirka babban karin idan gani ga ki sai in ji na farin ciki ya mai sabuwar amarya duk wayan dila a daji so ya tafi da shi na yi sabuwar hikaya suna sai da hankali da natsuwa ashe idan ka zauce amma amarya
sama sala kafin mu zo jarumar mata barin tambaye ka kalubale da ka fuskanta tun da ka fara waka
gaskiya kalubalen lika da ake amma ko da yaushe abin da nake kallo a matsayin kalubale shine abin da zai tunkuɗa ka into nasarar ka to gaskiya ban fiye faɗar abin da ya dame ni ko kuma abin abinda yake kalubale ba saboda kodai sai na yawan fada idan dai har zan furta to yana daidai da mun yafi ba so ni gaskiya kalubale ina ganin shi a matsayin abin da yake haɓaka nasara dan haka ba ni damu da shi ba
tambaya
yawa daga cikin mutane sun sanar da wakan soyayya amma idan ba mu manta ba ɗan shekarun baya kaɗan ina tsakiyar wakokin soyayya na yawan waka ƙasata wakan yanci ne gaskiya lokacin freedom fighting ne akan na ɗan ja hankalin zuwa gabaninmu ne akan su kula da nauyin da yake wuyansu an je yanzu ma na yi na biyu su zan sake shi ban sake shi ba kuma ina wakan aure ina wakan siyasa amma yana danganta da waye dan yi ma idan ban yi trusting gaskiya da zan faɗa akan ka ba wajen faɗa ba gaskiya shi ne matsala na ni kawai in dai ba gaskiya ba ne ba za a yi shi da fi ba. Na fi karkata kan Afrobeat gaskiya ne. Na san wasu mawa gangana na san psychology na san black cherry na san abadai brigita kawai baba jama'a ya na san da yawa gaskiya na san mawa gangana sosai
zaka yi shawa sai kai wani collaboration
ya sosai
zai yi
to wagojin gana ni dai abin da na sani shine kawai da su a cikin music industry na duniya mawakan Ghana and kuma ina kara ba ma waɗanda suke bangaren mu Hausawa kwarin gwiwa cewa su kara dajewa saboda sai sun kara dajewa su the plague da su ya su shi abare sai an kara dajewa duka shi music is the music kwarin gwiwan ka shine ke kai ka inda ba kai tsammani ba so idan an dage kawai da akai za a cin magaci gaskiya da aje inda ba tsammani
kin fa ne ta kira la ta inda
ya
to malama Aisha yau kun yi nawa
to biyu ko zan karo ne
kwarai kuwa ki karo
to bari
karo wani takaitaccen labari ne amma malam
tunda yau Grace Alheri Abdu bata nan bari aro na ta
yau kuwa ki aro na ta ki kara
na kara ya zama hudu
Allah sarki to wannan wani labari ne kamar yadda na faɗa takaitaccen labari ne amma ne ki saurara ki ji
to fa
wai wani magidanci ne yana zaune da matarsa suna cin abinci tare da ita matar tasa wato ana kiranta Fatima
insha Allah mai babban suna kenan
kwarai kuwa sai kawai da ya kalle ta sai ce rabin raina kin san mace na son haka
abinci yayi dadi ce ana son ci
sai ta ce na'am sai ya kara cewa jinin jikina sai ta ce na'am sai ya ce wallahi da zaki je India sai sun bauta miki
to fa wannan abin shi yayi dadi
kwarai kuwa sai ta yi dariya ta ce mai gida saboda kyawu na ko shi ko da ya kada baki sai ya ce a'a ai wallahi kina da kama da sani
duk wannan zancen ya kare ya sai ai kama da sani to baya neman zaman labe ne mu zaman lafiya ba
ko kadan bai yi mu zaman lafiya ke za ka ke ce za a ce ba ya dauko magana tiriyar dinga kamar da gaske
to ai sai yi zaton ko naman ne da aka dafa naman ne kawai yayi dadi ya kai da shi ya rasa yanda zai yi yayi tubin da baki ya ce ki tayi kama da sani ya koko to tun daga ranan kuma ba zai sake cin abinci mai dadi ba
wallahi na ga malama Julie tana ta ga wani hannuwa don haka bari mu ja burki a nan a madadin
Aisha Mu'azu
baba ya ku mai kiri ne daga nan birnin Washington muke sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum
wannan shirin na zo ranku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ma sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga ka akode yake ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.